There are stars in the sky. Then I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny. Kakuti galaya, yaro me hankali. Kakuti galaya, yaro me jideli. Kakuti galaya, ima ina jida kai. Kakuti galaya, oh, is you want me? Dunia seke.
Zinaria, the fighting dunia and Baka Mariki Gimbia, Keti Adibia, me wanke zutia, dere da safiya kina kyau da kwalliya, mai tarbiya, mallaki zutia, zauna lafiya, ni da tawa sarauniya, ni ma na ji da ke, ni ma kina ji da ni. Fadin duniya ba kamar kikin biya
duniya sai kai yaro duniya sai kai dukkan duniya sai kai yaro duniya sai kai
dukkan
duniya sai kai yaro duniya sai kai dukkan duniya sai kai yaro duniya sai kai
see the colors of love that I saw in the sky and I show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny.
I can't deny.